الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi da yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Talata 10 ga watan Zulqa'ada shekara ta 2436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 25 ga watan 8 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyya Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suka iya gabata.
Ya kawo Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asi wal-madrasi wa ya kana ya kamai da su duka guda shi take kamai da su abin da kin ko gore yi.
To tambayar dan uwa shine dangane da addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu a tahiyya ta karshe bayan salatul ibrahimiyya, wanda ita wannan addu'a ta kunshi neman tsari da wasu abubuwa guda hudu waɗanda suka fi komai sharri da mugunta. Domin shi neman tsari baya kasancewa sai akan abin da ɗan adam yake tsoro, yake ƙi, yake kyama. An gane ko? Wannan addu'a, duk da cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa hukuncinta sunna ce, amma dalili ya tabbatar wajibi ce, domin umarni ne kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi, wanda in umarni ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa, farko abinda za a fa'idanta wajibci, sai an samu karinar da za ta sarrafa shi daga wajibci zuwa mustahabbanci. Shine addu'ar yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min azabi jahannam. Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal Allahumma inni a'udhu bika wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal. Yakan ce ya ubangiji na, lalle ni ina neman tsari da kariya da kai, wato game da azabar kabari, sannan ina neman tsari da kariya da kai game da azabar wutar jahannama. Ya ubangiji na, ina neman tsari da kai dangane da fitina ta halin rayuwa da fitina, wato ta halin mutuwa, domin shaitani baya gushewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, cikin kowane hali yake dan adam, wannan shaitani sai ya zo ma dan adam. Haka hadisin ya tabbatar, a cikin kowane hali dan adam yake, shaitani yakan halartu masa. yanzu Allah yake cewa hatta da lokacin da dan adam zai ci abinci ko zai sha abin sha shaytani sai ya halarce shi to dan haka hatta da lokacin da mutum ya zo mutuwa shaytani baya barin mu'mini sai yayi famar zamar da shi daga kan wannan tafarki mare daici wal ma'sumu man asamahullah dan haka shine yake cewa wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ya ubangiji na ina neman tsari da kai wato dangane da fitina ta halin rayuwa da fitina wato ta halin mutuwa an gane ko kafin haka sai yake wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal ya ubangiji na ina neman tsari da kariya da kai dangane da fitina ta almasih ma'ana mai shafaffen ido wanda yake na dama ko kuma almasih wanda yake mai zagaye duniya a cikin wasu kwanuka ta kaitattu in ka dauki lafazin almasih in ma ya kasance min asiyaha idan aka ce asiyaha shine yawon shakatawa yawon bude ido kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna allaha mukhzil kafirin ko kuma almasih ya zamanto min almasih in aka ce almasih shine wato shafar abu domin shi shaytan wannan dajjal kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana sifarsa a cikin hadisi tabbatacce idan sa na damu manzon Allah yace a shafe yake ido sai takbare shi kuma tsakanin idanunsa an rubuta kaful fa'ul ra'ul a wata riwaya an rubuta kafir shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna rabbakum laysa bi'awar wa inna al-masih ad-dajjal a'awarul ayni biyumna ka anna aynahu inabatun qafiya dan haka ake kiran shi da al-masih in ma domin ya wuce duniya da zai yi kamar yadda manzon Allah ya faɗa a cikin kwana 40 zai zagaye duniya gaba ɗayanta kowane gari da dajjal sai ya saka kafarsa banda garuruwa biyu masu tarin albarka su ita ce Makka da Madina manzon Allah yace domin Makka da Madina akwai mala'iku suna gadin su akan kowace kafa daga cikin kofa ta shiga Makka da Madina da guduma idan yazo za su kore shi sai wanda suke yanashi yanashi daga cikin Makka da Madina za su fito su bi shi in yaso ayi ta yi to amma wannan kwanuka 40 manzon Allah ya bayyana wani yinin kamar shekara yake wani yinin kamar wata yake wani yinin kamar sati yake wani yinin kamar yadda kwanukan mu wanda muka sani na rayuwa awa 24 to shine yake cewa ya Allah ina neman tsari da kai dangane da fitina ta almasihud dajjal dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa tun daga Adam har zuwa kiyama ubangiji ta'ala bai taba halittar wata fitina sama da fitina ta almasihud dajjal kuma yace mana kowane manzo da kowane annabi daga cikin annabawan da Allah ya aiko sai da ya tsawatar da al'ummarsa game da fitina ta almasihud dajjal ko da lokacin su ya kai iske lokacin sa to dan haka ita wannan addu'a haka kake juro ta kamar yanda yazo wato a cikin sunna amma taqdim da ta'khir baya cutarwa an gane ko saboda ko ka gabatar da wani lafazi akan wani lafazi baya canza ma'ana kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimomi guda hudu manzo Allah yace duk da wanda ka fara baya cutar da kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar to haka su ma wannan ma'anar ba ta canzawa ko da ka gabatar da wani lafazi akan wani illa kasancewar idan abu ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda ake bukata mu'mini ya hujjuddigi yayi kamar yadda yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya canza komai to sai aka samu riwaya ingantacciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan dada Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'athal wal maghrab ya Allah ni ina neman tsari da kariya da kai min al-ma'athal dangane da daukar zunubi wal maghrab wato da nauyin bashi an gane ku wal maghrab wato da nauyin bashi domin nauyin bashi musiba ne dan haka wannan in kayi wannan hudu wannan tabiyar din zaka zo da ita kamar yadda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karin fa'ida addu'ar da yake kullewa da ita wanda daga ita sai sallama shine yakan ce Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. نعم. Wai wani yake ce masa sanya baƙin rawani shi'anci ne. Ƙwarai 'yan shi'a sun shahara da sanya baƙin rawani, amma a cikinsu ma ba kowa yake sa baƙin rawani. Duk wanda ka ga ya sa baƙin rawani, wai su a da'awarsu ahalul baiti ne. Wanda ba ahalul baiti ba sai dai ya sa farin rawani, ba ya sanya baƙi. An gane ku? Don haka kasancewar a inda irin waɗannan mutane suka yawaita 'yan shi'a, to a matsayinka na musulmi na mumini ahlus sunna bai dace ba kai baƙin rawani, don kada ka faɗa cikin tuhuma. Duk jama'a wadda take karkatacciya, in ya kasance akwai wata sima ta, ma'ana wata alama wadda ake bambanta ta da sauran jama'a, to a matsayinka na mumini baya dacewa kai kamantacceniya da su, sai ka ɗan kauce. Yanzu kamar misali, Khawarij ɗin tawaye na musulunci menene suka shahara da shi? Manzon Allah ya siffanta mana sukan aske kansu su yi tal sai su barge mu. To in kana cikin irin waɗannan mutane, ko da kana buƙatar yin tal, to bai dace ba kai, don kada wato a maka mummunan zato cewa kai ma su ne. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya daidai gabar da malam Allah ya ji kansa ke cewa wa fi arsati alqiyamati alhawdul mawrud lin-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Malam yake cewa a falfashiya ta alqiyama, wato akwai wani tauki wanda yake abin zai kewa mallakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ubangijinsa subhanahu wa ta'ala takanas shi yake bance shi da wannan kyauta, ya bashi wani tauki na musamman, tare da cewa kyautar ba ta keɓanta gare shi ba, domin hadisi ya inganta. Manzon Allah yake cewa inna li kulli nabiyyin hawba, lalle kowane annabi, manzon Allah yace yana da tauki nashi, amma yace ni ina fatan wato in fi kowane annabi wato yawan mabiya waɗanda za su gangara zuwa tankina. Shi lafazin alhawd kamar yadda bayani ya gabata, ko kafin haka lafazin arasa mufrad ne, jam'unsa shine arasat. Idan aka ce arasa a Hausa shine in ma ka ce falfajiya ko ka ce barbari, wani fili da ake bari gaban ɗaki domin fitowa a shakata, in ma ka kiraye shi balbali ko ka kiraye shi falfajiya. To arsa kin fili ne wanda yake za a tattara jama'a gaba daya a ranar kiyama, wanda anan za a ma jama'a hisabi, farkon su da ƙarshen su, mutane da aljannu, hatta da dabbobi da sauran halittu. An gane ku? Shine yace wa fi arsatil kiyama, a falfajiya ta taron alkiyama, alhawdul mawrud lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, akwai wani tauki abin zai kewa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ubangijinsa subhanahu wata'ala ya masa kyautarsa. Lafazin alhawd a larabci shine almakanu alladhi yajtami'u fihi alma, kwazazzabi, inda ruwa yakan zo ya taru, shine ake kira da alhawd, wanda a Hausa shine ake kira da tauki. An gane ku? Shine ake kira da tauki, tauki daban, ƙorama daban, kogi daban. Shine sai yace al-mawrud, yasa saboda wani katin rani ne, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana sifofinsa ɗaya bayan ɗaya, kamar yadda ƙarin bayani zai zo. Sai yace al-mawrud, wanda yake abin zai kewa. Lafazin al-mawrud wato ismul maf'ul ne, an ciro shi ne daga al-wird. Idan aka ce al-wird, ma'ana shine gangarawa zuwa mashaya, dan haka ne zuwa mashaya ake kiran shi warid. An gane ko? Ake kiran shi warid. shine can ubangiji ta'ala me yake cewa walamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nas yasku shine yace al-murud wanda yake abin zai kewa lin nabi sallallahu alaihi wasallama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma uhu ashaddu bayadan minan laban malan yace ruwan wannan tauki wato yafi madara tsananin fari an gane ko idan ana sanya misali a wajen cikar fari to akan sanya wato misali da madara to ruwan wannan tauki yafi madara fari sannan sifa ta biyu sai yace wa ahla min al-asal yafi zuma zaki akwai sifa ta uku da ta hudu malam bai zo da su ba sifa ta uku manzon Allah yake cewa wa afyabu min al-misk kuma yafi turaren al-miski kanshi an gane ku domin shi al-miski a cikin turare kidin kwashewa ne shine karshe shine bango inda a wajen kanshi ne dan haka ubangiji subhanahu wata'ala yake kamanta yake siffanta mana cewa madonin giya aljanna wato na almiski bishanki ubangiji ta'ala yake cewa yuskauna min rahiqin makhtum sai yace khitamuhu misk bishanki giya aljanna ubangiji ta'ala yake cewa almiski ko kace madonin giyar aljanna manzo Allah ubangiji ta'ala yake cewa almiski to almiski yafi komai kanshi to amma ruwan alkawana ruwan tauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya tanada masa yafi almiskin kanshi shine yace wa adiyabu min almisk manzo Allah yace yafi almiski kanshi sifa ta hudu wanda ita ma malam bai zo da ita ba manzo Allah yake cewa wa abradu min as-salish wato yafi kankara sanyi me ake kira da as-salish ita ce wanda bature yake cewa nan shi kenan kankara wanda take sauka domin tsananin sanyi to ruwan wannan tauki yafi kankara sanyi shine sai yake cewa aniyatuhu adadu nujumis sama kamar yanda manzon Allah ya faɗa yake cewa gidaunu wanda Allah ya tanada ma mu'minai domin shan ruwan wannan tauki adadu nujumis sama yanda ka san yawan taurarin sama haka suke domin tauraro yana da yawa to dan haka kasancewar gidaunin da Allah ya tanada ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama domin al'ummar sa ta sha ruwan wannan tauki yawan kofin yafi yawan taurari dan haka kamar yanda yazo a cikin hadisi manzon Allah yake cewa aniyatuhu kanjumis sama gidaunin wannan tauki manzon Allah yace kaman taurarin sama yake malamai suka ce anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta waɗannan gidaunu da taurari ta fuska biyu fuska ta farko wajen yawa fuska ta biyu wajen kyalli wannan kofi yafi tauraro kyalli lafazin aniya jam'i ne na ina idan aka ce ina shine wato gidauniya ko kace makayi na shan abin sha sai mu dai malam yake cewa duluhu shahar wa arduhu shahar tsawon wannan tauki wato tafiyar wata guda ne fadin sa ma tafiyar wata ne kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa lalle tauki na wanda Allah ya mun kyautar sa manzon Allah ya ce fadin sa da tsawon sa fadin sa tsawon sa manzon Allah yace tun daga birnin Sana'a yace har izuwa birnin Aida daga birnin Sana'a izuwa birnin Aida tafiyar wata guda ne a wata riwaya yana cewa haubi masiratu shahar tauki na manzon Allah yace tafiyar wata guda ne sai yace wa zawaya hu sawa'u manzon Allah yace sasannin sa wato daidai ne babu wani bambanci kenan tsawon sa tafiyar wata fadin sa tafiyar wata shine sai yace mai yashrabu minhu shurbatan duk wanda yayi konkwada konkwada dai tak wato daga wannan tauki la yadhma'u ba'daha abadan har abada ba zai yi kishirwa ba shi da ke kishirwa sun kare duk wanda Allah ya shayar da shi wannan tauki to shi da kishirwa an kare kamar yanda bayani ya gabata shi wannan tauki a wani lokaci ne yake kasancewa shin kafin a hausu radi ko sai bayan an hausu radi magana mafi rinjaye wadda malamai suka tabbatar wannan tauki na kasancewa kafin hisabi kafin a girka mizani kafin a hausu radi domin da zaran an yi busa ta tashin kiyama gaba ɗaya jama'a za su tashi suna masu tsananin kishirwa suna masu tsananin kishirwa domin a ran nan za a kusanto da rana daidai da kawunan jama'a zafi yayi zafi tsakanin rana da kawunan jama'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa gulgudan mil in ma mil wanda yake rata na tafiya kilometer 1500 shine mil daya ko kuma ya zamanto an gane ku meter 1500 nake ne ba kilometer ba meter 1500 shine yake ba da mil guda kenan kilo 1.5 irin namu nan ko kuma mil ya zamanto manzon Allah yana nihin wato masayin kwalli muciya wanda ake sanya kwalli daidai haka ubangiji subhanahu wata'ala zai kusanto da rana jibi ya gama jama'a wadanda suka siffanta da wata sifa wadda Allah ke so ke kauna za su kasance karkashin inuwa ta al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala a wannan yini fatan mu Allah ya shigar da mu karkashin wannan inuwa kuma ya shayar da mu game da wannan tauki don haka jama'a din sun tashi suna cikin tsananin kishirwa kowane annabi mabiyansa za su tarar da shi tintin ya riga yesu wato a wannan tauki an gane ko dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni zan gabace ku zuwa taukin da Allah ya tanada mu ina nan ina jira sahabbai suka ce ya rasulullahi to yaya za ka yi ka gane mabiyanka al'ummarka a ranar kiyama har ka riga yesu zuwa tauki ka ringa tare su ta yaya za ka gane su manzo Allah ya ce ku bani labari mutum ne yake da garke na dawakai waɗanda suke baƙaƙe lut a cikin baƙaƙen dawakan nan idan aka kawo doki ɗaya mai arwalla aka saka shin ba zai iya gane dokinsa ba idan aka ce doki mai arwalla shine ake kira gurrun muhajjal wanda yake da farin goshi sannan kuma yana da farin kawahuwa shine a Hausa ake cewa doki mai arwalla wanda zaka ga goshin sa fari ne yana kyalli sannan kuma kawahuwan sa farare ne to irin wannan doki daya mai arwalla idan aka saka shi a cikin garke na bakakin dawakai shin mai wannan doki ba zai gane dokin sa ba suka ce kware da gaskiya manzon Allah sai ce to abinda nake so ku sani inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu zan Allah yace lalle al'ummata a ranar kiyama za su zo suna masu fari biyar game da gurabun su na arwalla farin fuska da farin hannu da farin kafa haka mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su tashi a ranar kiyama wannan alama al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummatul ijaba ita take banta da wannan sifa babu wani daga cikin mabiyan wani manzo ko wani annabi da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai tashi da wannan sifa duk wanda ka ganshi da wannan sifa to mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne to amma in an zo shan wannan tauki akwai wasu wadanda ba za a bar su ba su sha idan sun tunkari wannan tauki Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya mala'iku su ringa kurasu suna furtumar su da guduma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma da yake bai san gaibu ba a karan kansa sai ta hanyar wahayi manzo Allah sai ya ringa kurabu da su al'umma ta ce sai su ce ya rasulullahi baka san ba abinda suka farar da shi bayanka sun juya hannun abu gobaya karantar wanda ka bar musu sun canza ta sun maida ta bid'a to dan haka ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda ya canza karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama ba zai bar shi ba ya sha ruwan wannan tauki to shine anan kenan madam Allah ya ji kansa ya siffanta mana wannan tauki wanda kowace sifa da daga cikin sifofin da malam yayi bayani anan hadisai ne ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da haka domin hadisi mai bayani game da alhawu hadisi ne wanda yake mutawatir an gane ko sama da sahabi 40 suka rawaito kamar yadda Ibnu al-Qayyim Allah ya ji kansa ke fada sama da sahabi 40 suka rawaito hadisai waɗanda suke bayani game da wannan tauki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai a takaice kamar yanda al-Imamu al-Qurtubi Allah ya ji kansa abinda suka tankade suka rauraye da wasu daga cikin malamai kenan shi wannan tauki na kasancewa kafin a hausa radi kuma kafin a dora mizani a magana wadda take mafi rijayi an gane ko kafin a yi hisabi a girka mizani kafin a hausa radi ake samun wannan tauki tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa wannan tauki yana kasancewa ne bayan an hausa radi to amma a magana mafi rijayi kafin a hausa radi domin jama'a za su tashi suna masu tsananin kishirwa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala was-siratu mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisr alladhi bayna al-jannati wan-nar yamurru an-nasu alayhi ala qadri a'malihim faminhum man yamurru alayhi kalamhi al-basar wa minhum man yamurru kal-barq wa minhum man yamurru kar-rih ومنهم من يمر كالفرس ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخبط ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخبط الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ويقتص لبعضهم من بعض فإذا خذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وأول من يستفتح الباب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته malam Allah ya ji kansa ke fada ke cewa was-siratu mansubun ala matni jahannam wannan yana nuna mana fiqhun malam da fahimtar sa domin shi wannan tauki kafin a hausa radi ne dan haka sai ya gabatar da bayani akan sa ana gama bayanin kai sai kuma aka shiga bayani game da sirati shine yace was-siratu mansubun ala matni jahannam yace shi sirati wata gada ce wanda aka girka ta wato akan tsaki-tsakin wutar jahannam in aka ce matin wato shine gadan baya an gane kenan akan tsakiyar wutar jahannam wannan gada aka girka ta shi lafazin as-sirat a larabci kana da fuska uku in ma ka ce as-sirat bisad ko kuma ka ce as-sirat as-sirat bisin ko kuma kace az-sirat bizai gaba ɗayan kowane lafazi daga cikin lafazan nan guda uku ma'anar da ya kunsa shine at-tariqul wadi wato babban gwadabi wanda yake mabayyani an gane ko babbar hanya wadda babu wani duhu-duhu akan ta wadda take a bayyane sak shine ake kira da as-sirat idan muka dawo a shar'ance kamar yanda malamai suka arrafa me ake nihi da sirat malamai suka ce al-jisrul mamdudu ala jahannam liya aguran nasu alaihi ila aljanna wato wata gada ce wadda take abar mekewa wadda aka mika ta ala jahannam wato akan tsakin tsakin wutar jahannama li ya'buran nasu alaihi ila aljanna domin jama'a wato su wuce akan wannan gada su hau wannan gada domin wucewa zuwa ga aljanna alkawali ne na ubangiji subhanahu wata'ala duk wani mumini ba zai shiga aljanna wato sai ya mutu kan sirari an gane ku duk matsayin sa manzo daga cikin manzanni ko wani annabi daga cikin annabawa ko wani salihin bawa daga cikin salihan bayi to ba zai shiga aljanna dole sai ya mutu kan sirari domin ubangiji ta'ala ya faɗa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ubangiji ta'ala yace wa in minkum ku ku mu'minai babu daidai da mutum ɗaya daga cikin ku illa wariduha face mai gangaro ma wutar jahannama wasu malamai suka ce wariduha ma'anar al-wurud anan ay al-murur babu ɗaya daga cikin mu'minai face sai ya fita kan wutar jahannama ya shude in zai shiga aljanna tare da cewa bayani ya gabata tun a darasin mu na tafsir Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin magabata kalima ta al-wurud suka ce ma'anar ta shine ad-dukhul mutum ya shiga tsamo tsamo sannan bayan an shiga waɗanda suke masu takawa waɗanda suka tsara dokokin ubangijin su subhanahu wata'ala Allah ya sanya mu a cikin su sune Allah zai tsiratar da su da yace wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya to shine malamai suka ce wa huwa al-jisrul mamdudu alamatin jahannam liya'buran nasu alayhi ila aljanna wato wata gada ce idan aka ce aljisr shine a Hausa ake kiran shi din ma ka ce gada ko kuma ka ce kadarku idan aka ce kadarku shine bature yake cewa kenan fon da ake yi akan teku daga wannan gaba mai sanya ketara waccan gaba zai hayo ta kanshi an gane ku duk wanda ya sauke faradi a dan Niger zai ga wannan inde ka je mai zaka ga akwai gada ta musamman wanda daga nan zaka ketara zuwa bayan ruwa shine kenan yace wa huwa al-jisr wato gada ce al-mamdudu wanda take a barin mikewa ala jahannam alamatin jahannam akan tsake tsakin mutar jahannam haka aka ketara ta gadar daga nan fagen alkiyama kenan aka dora gadar akan mutar jahannam kenan in dai aljanna zaka to sai ka bi ta kan wannan gada daga wannan gaba kenan a ketara waccan gaba shine yace li ya'buran nas wato dan mutane su ketara lafazin li ya'bur an ciro shi ne daga al-ubur an gane ko al-ubur wato shine ketar teku daga wannan gaba kenan zuwa wannan gaba ila aljannati wato domin shiga aljanna mun yi bayanin cewa kowane mumini sai ya bi ta kan wannan gada tambaya anan kamar yanda malamai suka yi shin kafirai za su hau siradi ko ba za su hau ba a magana mafi rinjaye kafirai ba sa hawan siradi an gane ku ba maganar hawan siradi me yasa saboda kasancewar shi hawan siradi sai bayan an yi hisabi an dora mizani an auna ayyuka na bayi sannan kuma za a shimfida wannan gada kuma jama'a a ce ga ta kudi su kuma kafirai ba su da abin da za a auna daga an wayi gari kiyama wuta za a tura su wanda kuma dalilai da dama sun tabbatar da cewa kafirai ba maganar hawan sirabi wuta za a tura su kamar yanda wato wani malami wanda ake kiran shi Dr. Umar Al-Ashkar yana da wasu littattafai da ya yi akan abin da ya shafi yinin alkiyama akwai littafin sa mai suna Al-Qiyamatul Kubra to a cikin wannan littafi nasa ya yi bayanin cewa dallatil ahadith hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tabbatar ala annal umam al-kafira tattabi'u ma kanat ta'budu min alihatin batila duk wata al'umma kafira al'umma in aka wayi gari kiyama wato za ta bi allolinta waɗanda suke na ƙarya wanda ta bauta musu an gane ko shine yace fa tasiru tilkal aliha bil abidina hatta tahwi bihim finnar waɗannan masu bautar gumaka ko kuma ce masu bautar wani ba Allah ba za su yi waɗanda suke bauta ma a ƙarshe ba za su taka burki da su ba face sai a wuta waɗanda suka bauta ma annabi Isa alaihi salam za a kamanta musu sura ta annabi Isa amma ba annabi Isa bane za su bi shi ba zai taka burki da su face wuta haka waɗanda suka bauta ma Uzairu haka waɗanda suka bauta ma rana haka waɗanda suka bauta ma wata haka waɗanda suka bauta ma salihan bayi kowanne zai bi abun bautarsa babu inda abun bautar zai tsaya da shi face wuta a ranar kiyama shine malam yace umma ya baka ba'da zalikal mu'minuna wa fihimul munafiqun wa usatul mu'minin sannan waɗanda za su rage wato mu'minai amma a cikin su akwai munafikai a gaureye da mu'minai waɗanda suke masu saban Allah waɗannan yace wa ha'ula'i humul ladina yunsabu lahum sirra waɗannan sune waɗanda za a jirka musu wannan gada a ce ku hau ku ketara ku je aljanna shine malam ma sai yake bayanin cewa a cikin duma malaman da suka yi bayani game da wannan mas'ala ta Qur'ani yace ban gaba wani malami wanda ya tabo magana akan cewa shin kafirai sun hau sirradi ko ba za su hau ba yace illa malami daya shine Ibn Rajab al-Hanbali Allah ya ji kansa a cikin littafin sa mai suna At-Tahwiqu minan Nar shine yake cewa wa alam annan nasu munqasimuna ila mu'minin ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi shay'a kasan da cewa jama'a sun karkasu akwai mu'mini mai tauhidi mai kadaita ubangijinsa a cikin ibada wanda baya sanya masa kishiya sannan sai yace wa mushrikun ya'budu ma'allahi ghayra akwai mushriki wanda ke bautar Allah kuma yana bauta ma wani ba Allah ba sai yace fa amman mushrikuna sanade su mushrikai fa innahum la yamuruna ala sirati yace ba za su hau sirati ba balantana su wuce wa innama yaquna fin nari qabla wabi sirati kafin a girka sirati za a abuka su cikin wuta sai ya kuro hadisai waɗanda suke tabbatar da haka shine sai da ya kuro wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda na cikin sahihai shine sai yake cewa fa hadhal hadithu sarihun fi anna kull man azhara ibadata shay'in siwallahi kal masihi wal uzairi min ahli alkitab fa innahu yulhaqu bil mushrikina fi al-qubur fi an-nar qabla nasbi sirar illa anna ubada al-asnami wash-shamsi wal-qamari wa ghayri dhalika min al-mushrikin tattabi'u kullu firqatin minhum ma kanat ta'budu fi ad-dunya fa taridu an-nara ma'a ma'budiha اولا وقد دل القران على هذا المعنى في قوله تعالى في شان فرعون يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد الموعود وان حديثي ne mai tsawula cikin sahihai wanda ubangiji subhanahu wataala zai fada a ranar kiyama a ce kowa ya ba abin da yake bauta ma a duniya masu bautar rana a kamanta musu rana sai su yita ba inda za ta tsaya da su face muta masu bautar wata su ma a kamanta musu wata su bi shi ba inda zai tsaya da su face wuta masu bautar taurari haka duk wanda ya bauta ma wani ba Allah ba zai bi abin da ya bauta ma kuma ba zai tsaya da shi face wuta mu'minin sai su ce ba za mu gushe ba muna nan sai ubangijin mu ya zo mana in ubangijin mu ya zo mana mun san shi za mu gane shi da sifofin da muka san shi wanda manzannin shi suka ba mu labari idan ubangiji subhanahu wata'ala yazo zawwa wadda ta dace da girman sa domin yake cewa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa a lokacin nan mu'minai za su gane ubangijin su munafikai ma za su gane shi to a inda za a bambanta danduma da dankabewa a bambanta tsakanin farar tsakuwa da azurfa gaba ɗayan jama'a ta mu'minai sai a ce ku duka ku yi sujada kamar yanda kuke yin sujada a duniya duk wani mu'mini mai tauhidi zai duka yayi sujada kamar yanda ya saba yi a duniya amma duk wani munafiki gadan bayan sai ya sandare baya iya dukawa ta wannan za a ware su sannan sai a jefa su wuta an gane ku ta nan ake gane su ganewa ta biyu in an hausu radi da su su munafikai domin za a hausu radi da su a siradi in an hau kowa akwai haske da ake bashi gwalgwadon imaninka da Allah da manzanninsa a nan duniya gwalgwadon hasken da za a baka to idan an hau wannan siradi su ma za a ba su haske yana walkawa yana bucewa kamar yadda wani kwari da yake bayyana a lokacin damuna wanda ake kira cikiru wanda za ka ga yana haskawa sannan kuma yana lusawa to haka za a ba su haske sai an hau siradi tafiya ta yi tafiya hasken da aka ba su sai ya wuce sai su ringa kiran mu'minai shine Allah yake hakaito mana a cikin suratul hadid yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu buruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisur lahu babun batiluhu fihi ar-rahma وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور شدا هكا كسن شيء ورسو منافكي دسوزا أهو أما إن أنهو دسو بزاس كي لاباري بزاس ربتاج كي مترجع النما أما دول كافري دول منافكي ba zai hausu radiyo duk wani kafiri ba zai hausu radi ba daga an wayi gari daman bashi in an masa lissafi an masa kididdiga ya tabbatar da laifuka nashi ne shi yayi ba a zalunce shi ba to daman baya da abin da za a auna akan suke ne gaba ɗaya sai a tattara su a jefa su wuta to shine a nan malam sai yake cewa da yace wasiradu yace shi wannan siradi yace mansubun abun girkawa ne alamatin jahannam wato akan tsake tsakin mutar jahannama malam yace wa huwa al-jisru kenan anan malam yana ƙara fito mana fili da shi yace wa huwa al-jisru alladhi baina al-jannati wan nar wato shine kadarku wanda ke kasancewa tsakanin mutar da aljanna an gane ku tsakanin mutar da aljanna kenan gadaci wadda in aka hauta wuta ce za a ƙetara kenan sai a shiga aljanna shine yace yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim yace jama'a za su shude a kansa amma a bisa gulgudan ayyukansu gulgudan aikin ka gulgudan yanda zaka wuce akan sirati dan haka malamai suke cewa fa bi hasib istiqamati lil insani wa sabatihi ala dinil islam يكون ثباته واستقامته على الصراط والغدن yanda mutun ya samu daidaita da tabbata akan addinin musulunci a rayuwarsa ta duniya shine baki gwalgwadan tabbatar da zai yi akan wannan sirati duk wanda ya samu istiqama a nan duniya ya lazinci da'a ga ubangijin shi subhanahu wataala sau da kafa akan wannan addini na musulunci to shine gwalgwadan tabbatar da zai samu akan sirati a ranar kiyama in an hau ba zai yi wani dandarwa ko wata talallabiya ubangiji ta'ala zai tabbatar da dugadigan shi akan wannan sirati sai ya ketara dan haka malamai suke cewa fa man sabata ala siratil ma'anawiyyi alladhi huwa dinul islam sabata ala siratil hissiyil mansubi ala matin jahannam wa man zalla ala siratil ma'anawi zalla an istiradil hissi jaza'an wifaka wa man rabbuka bi zallamin lil abid malamai suka ce duk wanda ya tabbata akan wannan tafarki wanda yake na ma'ana shine addinin musulunci don yan addinin musulunci ubangiji subhanahu wataala ya ambace shi cewa gwadabe ne wanda yake mekekke wanda babu karkata babu wani duhu tattare da shi ihdinas siratal mustaqim abinda ake nihi da as-siratul mustaqim shine musulunci kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun shine malamai suka ce fa man sabata duk wanda ya tabbata a rayuwarsa ta duniya ala siratil ma'anawiyyi akan sirati akan tafarki wanda yake na ma'ana in aka ce ka nuna wannan tafarki ba za ka iya nuna shi da ido ba za ka iya dafa shi da hannu amma musulunci Allah ya ambace shi cewa tafarki ne hanya ce wadda take madaidaiciya shine ma suka ce alladhi huwa dinul islam wanda shine addinin musulunci sabata ala siratil hissi almansubi alamatin jahannam mutum zai tabbata akan kenan hanya wadda take alhissi an gane ko tafarki wanda yake alhissi wanda aka iya gani da ido kuma aka iya dafawa wannan siradi domin gada ce abu ne wanda yake hissi wanda ake girka shi akan wutar jahannam sai suka ce wa man zalla an siradil ma'anawi duk wanda ya zame daga wannan tafarki wanda yake na ma'ana ma'ana ya karkace ma wannan addini na musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi zalla an siradil hissi haka zai yi ta lallabiya zai karkace ya fada wutar jahannama daga wannan tafarki wanda za a hawa kekara a je aljanna in ka tabbata akan musulunci zaka tabbata akan wancan siradi in ka karkace ma addinin musulunci a rayuwarka ta duniya to can ma zaka karkace ba zaka samu tabbata ba shine malamai suka ce jaza'un wifaqa sakamako ne wanda yake mai dacewa wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka bai zamanto ba mai zaluntar bayinsa kenan in ka tabbata akan tafarkinsa ka masa biyayya sau da kafa a nan duniya to ubangiji subhanahu wata'ala zai tabbatar da dugadiganka akan siradi a ranar kiyama in ka kangare ma ubangijinka subhanahu wata'ala a nan duniya to ba yanda za a yi mutum ya samu tabbata akan wannan siradi a ranar kiyama shine malam yace yamurun nasu alaihi ala qadri a'mali jama'a wato za su wuce a kansa wato a bisa gwalgwadon ayyukansu kenan gwalkowa gwalgwadon aikin shi ne zai wuce sai malam yace fa minhum man yamurru alaihi kalamhi albasar daga cikin jama'a akwai wanda zai shude akan siradi kamar kyautawar ido sai yace wa minhum man yamurru kalbark akwai kuma wanda zai wuce kamar walkiya da kamar kyautawar ido da kamar walkiya wanne ne yafi gaggawa walkiya ta fi gaggawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ma sahabbai wa minhum man yamurru kalbark sahabbai sai suka ce ya rasulullahi menene kamar walkawar walkiya manzon Allah yace wai shin ba ku san da cewa walkiya za ta je ta zo kafin idan mutum ya kyauta za ta yi walwal kafin ka kyauta idanka to shine anan malam yace fa minhum daga cikin su man yamurru alaihi kalamhi albasar daga cikin jama'a akwai wanda zai wuce kamar kyautawar ido sai yace wa minhum man yamurru kalbar daga cikin su akwai wanda zai wuce tamkar walkiya sai yace wa minhum man yamurru karri daga cikin su akwai wanda zai wuce tamkar wucewar iska guguwa kenan wa minhum man yamurru kalfaras daga cikin jama'a akwai wanda zai wuce kamar sukuwar doki wa minhum man yamurru kalkadil ibi wani ko kamar sukuwa ta rakumi haka zai wuce wa minhum man ya'du adwa malam yace daga cikin jama'a akwai wanda zai ringa gudu kamar yanda ya saba a nan duniya haka zai wuce wa minhum man yamshi mashiyan akwai wanda kuma tafiya ce zai yi kamar yanda ya saba a dabi'arsa da al'ada shi da tafiya zai wuce wa minhum man yazhabu zahaban daga cikin jama'a akwai wanda zai ringa jan gindi haka kawai zai ringa irin yaro kafin ya koyi rarrahe an gane ko wani haka zai ringa tafiya wal iyazu billahi sai yace wa minhum man yufaku daga cikin jama'ar yace akwai wanda za a warce shi za a warto shi al-khafu shine a warce abu da gaggawa dan haka wannan tsuntsu wanda ake kiran shi tsatsewala wanda yake yin gida a jikin dan ake kiran shi khaffaf me yasa saboda shan ruwan da ma warce ne an gane ku shine yace wa minhum man yukhafu daga cikin jama'a akwai wanda za a warto shi wai lukafi jahannam a jefa shi wutar jahannama wannan bayani da malam yayi gaba daya hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka cewa kowa gurgudan aikinsa ne gurgudan yanda zai wuce akan sirari Allah ne ko akwai wanda zai wuce kamar walkiya wani kamar kyautawar ido wani kamar wucewar iska wani kamar su kuwa ta dawakai wani kamar ma wucewar tsuntsu kamar yanda hadisi na cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yudrabu siratu baina zahrain jahannam yace za a girka siradi a ranar kiyama akan zake tsakin wutar jahannama manzon Allah sai yace wa yamurul mu'minuna alaihi firaqa mu'minai za su shude akan sa jama'a jama'a fa minhum kalbarq daga cikin su akwai wanda zai wuce kamar walkiya thumma kamar rihi sannan akwai wanda zai wuce kamar wucewar iska thumma kamar rayyir manzon Allah yace sannan akwai wanda zai wuce kamar yanda tsuntsu yake wucewa manzon Allah sai yake cewa akwai kuma wanda zai wuce kamar yanda daga cikin mutane wanda yake magushi wani kamar gudu na jama'a haka zai wuce wani da tafiya wani da jan yindi manzon Allah yake cewa hatta yaji ar-rajulu wala yastati'u sayra illa zahaba har akai lokacin da wani daga cikin mutane zai zo baya iya tafiya akan dugadugansa sai dai jan gindi kawai in aka ce az-zahab shine tafiya kenan akan mazauni shine a Hausa ake kira jan gindi haka mutum zai yi to shine malam sai yake cewa fa innal jisra alayhi kalalib takhtifun nasa ko kuma takhtafun nasa bi a'malihim nan kana da fuska biyu ba'un kin in ma kai masa fatha ko kuma kai masa kasra duka wannan ya inganta a harshe na larabci in ma ka ce takhaf kamar yanda yace yakadul barqu yakhafu awsarahu ko kuma ka ce takhif shine yace fa innal jisra wannan gada malam yace alayhi kalalib wato akwai wasu kugiyoyi a kansa lafazin kalali jam'i ne na kallu idan aka ce kallu malamai suka ce hadidatun ma'tufatur ra's yu'allaqu fiha al-laham wa yursalu ila at-tanur wato wani karfi ne wanda an tankwasa kan an lauya shi wanda aka rataye nama a jikin shi in za a sa nama cikin furo inda ake gasa burodi an gane ko ko kuma irin kugiya wanda a mayanka in an hede dabba ake rataye ta a jiki shine ake kira da kallo amma duk wanda ya san fatsa wanda ake kamun kifi to haka kallo sifar ta take illa kasancewar ita waccan kugiya Allah subhanahu wataala shi kadai ya san gwalgwalin girman ta shine yace fa innal jisra wannan gada alaihi kalali wato akwai wasu kugiyoyi takhafun nasa tana warce mutane bi a amalihim wato a sababin ayyukansu miyagu da suka aikata a duniya an gane ko wani daga yazo wannan kugiya ba za ta bar shi wuce ba sai ta warto shi in ta warto shi sai ta cilla shi cikin wutar jahannama to shine a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa fiha fatayhi kalalibun mu'allaqa a gefin wannan gada dama da hauni manzo Allah yace kalalib akwai wasu kugiyoyi mu'allaka wanda an rataye su ma'muratun bi akhdhi man umira an umarce su cewa in wani yazo karki bar shi ya wuce ki huzgo shi ki cilla shi wutar jahannama shine yace ma'muratun bi akhdhi man umira bi akhdhi an umarce ta da kama wanda aka ce ta kama ba kowa take kama ba sai wanda aka ce ta kama manzo Allah yace fa makhdushin naji wanda ta yage shi wannan zai samu tsira wani in ta warto shi bata same shi ba za ta yage shi in ta yage shi to wannan zai sha amma wani in ta warto shi sai ta dosa shi cikin wutar jahannama wal iyazu billah to shine anan malam yace fa innal jisra wannan gada alaihi kalalib akwai wasu kugiyoyi takhafun nasa bi a'mali wanda take warto jama'a a sababin ayyukansu miyagu sai ta cilla su cikin wutar jahannama ba anan sababiyya ce kenan bi sababi a'malihim as-sayyi'a a sababin kenan miyagun ayyukansu da suka aikata to kamar yanda ya zo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amana akan zo da ita a ranar kiyama ita ma za a ajiye ta a girkata dama da hauni din sirri wanda ya biya amana ya wuce wanda bai biya ba ta huzgo shi shi ma ta jefa shi cikin wutar jahannama aliyyazu billah wanda kuma in an hau wannan gada babu wani wanda ya isa ya daga baki ya yi magana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace la yatakallam illa ar-rusul ko kuma la yatakallamuna illa ar-rusul manzon Allah yace bayi ba sa zance sai manzon Allah yace wa kalamuhum allahumma sallim su ma manzanni iya maganar da suke Allah gyara shine allahumma sallim Allah gyara haka manzannin Allah suke faɗa in an hausira ki to kaga anan ne gaya abu ne a bayyane wanda daman sai an zo an yi hisabi in aka yi hisabi sannan a zo a dora sikeli a auna ayyukan bayi in an auna ayyukan bayi sannan a girka wannan gada a ce to ku huta kan wannan gada ku wuce aljanna kuma kowa sai ya hau hatta da manzannin Allah to ina ga wanda yace in ka bi shi a ranar kiyama zai kwashe ya nashi mutane suna nan tsaye wajen hisabi sai ya zazzage duk mabiyan shi a aljanna in har wannan magana haka ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fi dacewa da ita ya kwashe irin su Abubakar su Umar su Usman su Ali da waɗanda suka halarci yakin Badar da ahlul bai'atir ridwan da sauran sahabbai waɗanda suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu domin taimaka masa akan isar da sakon ubangijinsa kenan shi ya fi dacewa ne ya kwashe ya nashi ya kai ya zazzage su a aljanna sauran jama'a suna tsaye a nan wurin hisabi kafin a hausu radi kuma ga Fadima diyar shi ita ma sai ta hausu radi ga Safiya kanwar yar mahaifinsa Safiya diyar Abdul Muttalib ga amminsa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib gaba ɗayansu sai sun hauta siradi sannan za a je aljanna hatta da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hausu radi to haka kawai wani yazo ya ce yana da alkyabba mai aljihu 70,000 duk wanda ya bi shi zai kwashe su gaba ɗaya ya kai su ya zazzage a aljanna mutane suna tsaye a nan wajen hisabi duk wanda yake da hankali ko mun kankantar shi bayan da za a yi yarda da irin wannan magana wanda dai gaya jama'a kowa sai ya hau ubangiji ta'ala ya faɗa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya to shine anan malam sai yake cewa fa man marra ala sirati duk wanda ya wuce akan sirati ga kalal janna tabbas zai shiga aljanna duk wanda yake tarato sakamakon shi aljanna ce zai shiga sai yace fa iza abaru alaihi idan jama'a sun ketare sirati wukifu ala qantaratin bainal jannati wan nar aiki bai kare ba sannan kuma sai a tsayar da su akan wata gada wadda ke tsakanin aljanna da wuta bayan an ketare sirati to akwai wata gada ta musamman wadda kuma anan za a tsayar da duk wanda ya ketara daman wasu basu sha ba duka sun rubuta cikin wutar jahannama in an azabtar da su gwalgwadon laifinsu in suna da imani daidai da musu kada zarra a ƙarshe za a fito da su a kai su aljanna bayan sun kone kurmus sun zama tamkar gauri wasu ko in sun shiga har abada ba za su fito ba domin rashin tauhidi tattare da su shine anan yace fa iza abaru alaihi in sun ketare wannan gada wukifu ala qantaratin bainal jannati wan nar za a tsaida su akan wata gada ko mu ce akan wani kadar tsakanin aljanna da wuta fa yuqtasu li ba'dihim min ba'd malan yace za a yi sakayya junansu da juna duk wanda ka zalunta to akan wannan gada bayan an hausu radi kowa duk wani mai haƙƙi za a fitar masa da haƙƙinsa an gane ku za a yi kisas tsakanin jama'a duk wanda ya ketara ba zai shiga aljanna ba sai an yi kisasi an yi sakayya tsakanin shi da sauran jama'a in ka zalunci mutum a duki rashi a biya shi in ka biya shi in a mutuncinsa in a rayuwarsa in a menene to anan za a yi kisas fa iza hurzibu idan aka tsarkake su aka tsarkake su at-tahzib shine a tace abu a tsarkake a fitar da duk wani datti shine malam yace wani ku wato aka tsarkake su an gane ko fa iza hudzibu idan aka tace su aka fitar da duk wani datti wani ku aka tsarkake su idan aka ce ash-shay'un naqi wanda yake kenan tsarkakekke tacicce wanda babu wani datti tare da shi uzina lahum fi dukhulil janna a wannan lokaci sai a ba su izinin shiga aljanna shine can ubangiji ta'ala yake cewa wa naza'ana ma fi sudurihim min ghill ikhwanan ala sururin mutaqabili duk wani jin haushi da duk wata keta da duk wata hasada da duk wani abu wanda Allah baya so baya kauna wanda yake tsakankanin mu'minai to ba za su shiga aljanna ba sai an tsabtace su duk wani mai haƙƙi sai an bashi haƙƙin shi gaba ɗaya mu'minai sun zama ƴan uwan juna sai so da kauna sannan a ba su izinin shiga aljanna shine yace uzina lahum fi dukhulil janna in an tsabtace su an wanke su an tsarkake su uzina lahum fi dukhulil janna sai a ba su izinin shiga aljanna wa awwalu man yastaftihul janna malan yace farkon wanda zai nemi bude kofar aljanna a buda masa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya isa ya je ya kwankwasa kofar aljanna ya nemi a buda masa sai fiyayyen halitta kamar yanda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ati babal jannati yawmal qiyama fa astafti fa yaqulu al-khazim man ant fa aqulu muhammad fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak hadithun na cikin sahihu muslim manzo Allah yace a ranar kiyama zan zo kofar aljanna na kwankwasa na nemi a buda mu sai mai tsaron aljanna yace man ant kai ko wane ne sai na ce masa ni ne muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam fa yaqulu shi mai gadin aljanna sai yace bika umirtu daman da kai aka umarce ni Allah aftaha li ahadin qablak kada na sake na buda ma wani kafin shigar ka to shine anan yace wa awwalu man yastaftihu babal janna farkon wanda zai nemi buda kofar aljanna muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa awwalu man yadkhulul jannata min al-umam ummatuhu kuma farkon wanda zai shiga aljanna daga cikin al'ummu wato al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ummatul ijaba waɗanda suka karba masa an gane ko suka bi shi sau da kafa to waɗannan su ne farko wajen shiga aljanna daga cikin al'ummu gaba daya Allah ya sanya mu daga cikin su dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi na cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa nahanu sabiquna al-awwaluna yawmal qiyama baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim manzon Allah yake cewa nahanu sabiquna al-awwaluna yawmal qiyama mu ne marigaya mu ne na farko a ranar kiyama ma'ana mu ne farkon shiga aljanna yace baida annahum sai dai su ahlul kitabi utul kitaba min qablina gabanin mu aka ba su littafi gabaninmu mutanen annabi Musa aka ba su attaura gabaninmu mabiyan annabi Isa aka ba su injila sannan mu fiyayyen halitta ya zo mana daga garba dan littafi shine alqur'ani wanda mu'jiza ce al-khalida ila yawmil qiyama to bambancin mu da su manzon Allah yace an ba su littafi ne gabaninmu mu kuma bayan an ba su littafi aka ba mu kuma littafin mu sai ya zamanto muhaimin ne alal kutubis sabiqa amma mu ne marigaya na farko a ranar kiyama dan haka wato hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na cikin musnad na al-imamu Ahmad manzo Allah yake cewa antum tuquna 70 umma antum khairuha wa akramuha ala Allah yace ku ne cikamakin al-umma 70 daga cikin al-ummun da ubangiji subhanahu wataala yi a ban kasa yace kuma ku ne fiyayya al'umma kuma ku ne kuka fi kowa karamci a wajen ubangiji subhanahu wataala dan haka Allah yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasada litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida dan haka wannan yana nuna daraja da kima da martaba ta wannan al'umma mu ne farkon shiga aljanna a ranar kiyama Allah ya shigar da mu to a takaice dai nan malam ya mana bayani game da abin da ya shahi siradi gada ce ta musamman wanda kuma duk wanda zai shiga aljanna sai ya bi ta fatan mu shine Allah ya tabbatar da dugadugan mu akan wannan siradi kamar yanda muke fatan ya tabbatar da dugadugan mu akan wannan siradi wanda ake kiran shi addini na musulunci nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك